أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله Yau Juma'a 13 da watan Sha'ban shekara ta 1445 Hijriya wanda ya dace da 23 da watan 2 shekara ta 2024 Miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 149 zamu tashi cikin Kitabul Witr shine kitabi na 14 zan mutashi babe na uku babu iqazin nabi sallallahu alaihi wasallam ahalahu bil witri al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa baban dake bayanin iqazin nabi tadawar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalahu iyalan shi bil witri ga sallar witri ya tada su su sallar witri hadisi na 997 al-imam al-bukhari mai rasuwa shekara ta 256 hijriya rahimahullahu ta'ala yake cewa حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي انا عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تاتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي كومن صلكين اها ايكم الله علامه تانا ترلو انك ايكم الله na gome ya tara da kazan nabi a halahun sa'atul witri aha babe na biyu ne kenan zan mata to babe na biyu al-imam al-bukhari ke cewa babu sa'atul witri babe dake bayanin lokuta na witri qala abu hurairah yake cewa ausanin nabi sallallahu alaihi wasallam bi witri qabla an-nawmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya da yin witri kafin barci nan ya kawo shi mu'allaq al-imam al-bukhari hadisi na 995 al-imam yake cewa haddathana abu nu'man qala haddathana hammad ibn ziyad qala haddathana anas ibn sirin qala yake cewa qultu li ibn umar nace ma ibn umar ara'aita raka'ataini bani labara raka'a guda biyu qabla salatil gadati kahin sallar asuba udilu fihima al-qira'a zan tsawaita karatu a ciki fa qala sai yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl masana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah biyu da daddare wa yutru bi raka'a sai ya wutri da raka'a guda wa yusalli raka'atayn kuma sai ya salla raka'a bi qabla salatil gadati kahin sallah asuba wa ka'anna al-azanu bi uzunai kama ka ce kiran sallah a bisa kunnan shi ake yin shi qala hammad da yake cewa ayusura yana nihin da gaugawa hadisi na 996 al-imam yake cewa haddathana umar ibn habs qala haddathana abi qala haddathana al-amash qala haddathani muslim amma saruku ana aisha qala take cewa kullul layl kowane dare kullal layl autaran nabi sallallahu alaihi wasallam wannan zarfi ne na abun ga na makan kullal layl kowane dare autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi witri wanta ha witruhu ila sahari witrin annabi ta tike ne zuwa ga asuba kenan asuba tana yi kuma lokacin witrin shi ya tsaya daga nan wannan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisin can na hago cewa Abu Hurairah yana cewa ausanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil witri wannan hadisin da ya kawo shi da sanadin shi a cikin nan gaba zai kawo shi cikin babul duha fil hadri babul duha sallar wallaha a cikin zaman gida hadisi na 178 zai zo nan gaba kenan dama mun gani cewa daga cikin maqasid na al-Imam al-Bukhari da suke sawa yi kawo hadisi mu'allaq shine kasance a wani guri ya kawo shi da sanadin shi tunda zai kawo shi da sanadin shi nan gurin kawai sai dauki mahallin shahidi yace Abu Huraira yace kaza a gaba zai zo hadisin wanda al-Imam an-Nasa'i ma ya hudo shi haka nan al-Imam Muslim yace ya zo cikin fi waqtil witr cikin lokacin witri hadisai da dama sun zo na harko cewa bainal isha'i wa dulul fajr tsakanin daga sallar lisha har zuwa hutawa al-fajr wanda wannan hadisin shi al-Imam Abu Daud ya rawato shi daga hadisin Kharija amma Tirmizi yace hadisi ne garibi Ahmad ya rawato shi daga hadisin Abi Bakara cikin hadisin Abi Rawda da Tirmizi yana mai saha ha shi daga hadisin dan Umar yace badru subh bil witri witri ku yi gaugawa takahin asuba tai kana kaga nan yayi sarraha cewa kahin asuba wanda Abu Dauda da Muslim ya hudo katankucin shi a cikin ruwaya ta Abu Dauda daga Qatada cewa nace ma Abi Bakara Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abi Bakara mata tutir yaushe kake witri yace ina witri harkon dare yace ma Umar yaushe kake yin witri yace ina yin witri karshen dare ma'ana Annabi yake tambaye su sallallahu alaihi wasallam sai yace ma Abi Bakar yake so Abi Bakara ba yace haza akhaza bil hazmi wannan yayi riko da niyya mai kwari yace wa qala li umar yace ma umar kuma shi da yace karshen dare yake bar yace haza akhaza bil quwa wannan yayi riko da karhi hadisin Abi Rawda ya hudo shi albani yace sahihi ne cikin sahihi Abi Daud kenan ko wannan su dai yabo annabi sallallahu alaihi wasallam mishi da wanda yayi da daddare da wanda ya bari har zuwa karshen da wannan wa fi riwayati lil bayhaqi a cikin wata riwaya ta bayhaqi yace akhazta bil hazmi aw bil wasiqa a cikin wata ruwa yace bil hazmi akhazta yace fa'ala alqawi fi'ilul qawi fa'alta ka aikata aiki na masu karhi a cikin haƙin Umar a cikin yazo cikin sunan Abi Ibn Majah daga Jabir Muslim kuma daga Abi Sa'id yace autiru qabla an tusbihu ku yi witri kahin asuba tai duka dai hadisan da suke ayyana lokacin witri yake kawo Tirmizi da al-Imam an-Nasa'i sun hudo yake cewa qabla subhi kahin asuba wata ruwa yace qabla al-fajr a cikin ruwaya ta Muslim daga hadisin Abdullah dan Umar yake cewa man sallama na layl faraj al-akhir salatahu witran qabla subhi duk wanda ya salla da dare sanya karshen sallar shi da daddaren nan ta zamana ita ce witri kahin asuba ta zo a cikin Muslim dai a wata ruwaya ta yi man khafa Allah ya kuma fi akhir al-layl falyutir awwalahu duk wanda yake jin tsoron ba zai yi witri ba a karshen dare to yayi tun harko harkon dare yace wa man dama an yakuma wan dama duk wanda ya kwadan zai tashi karshen dare to sallashi karshen dare abun halarta ce kuma wannan shine mafi farala wanda Muslim ya hudo wannan a wani lafazin yake cewa ayyukum khafa Allah ya kuma min akhir al-layl falyutir summa liyarqud duk wanda cikin ku yake jin tsoron ba zai tashi da dare ba yayi wutarin shi sannan yayi barci yace wa man wasuka bi qiyamam min al-layl wanda ya tabbatar da cewa ya aminta da daddare cewa zai tashi a karshen dare to ya bar wutarin shi a karshen dare yace dan saboda sallah a karshen dare mala'iku suna halarto ku ta kuma shi wannan shi yahi farala kaga ya tabbatar mana cewa a yi ta da farko amma kuma a barta in an san an tashi shi yahi a cikin muwadda daga Aisha take cewa tana cewa man khashi an yadama wanda ke jin tsoro yayi barci har asuba ta zo mishi to yayi barci yayi asubutarin shi kahin yayi barci wanda kuma ya san cewa yana tashi karshen dare fali akhrutu to jinkirta wutarin shi in ya san ya sa rai bai ka yanzu da abubuwan da suke bada damar ka tashi ka san ka sa rai bai ya tada ka asuba kahin wannan asuba gabda asuba he ka sa Ahmad ko ya rawaito daga hadisin Mu'az yake cewa zadani rabbi salatan ubangiji na ya dade ni da wata sallah ita ce wutari waqtuha ma bainal isha'i ila dulul fajr lokacin ta daga wannan lisha zuwa hutawa al-fajr kaga hadisai jingim wanda suke bayani akan lokacin witri matukar kamar yadda malamai suke cewa mutum yana karatu har abada bai rasa amakin na bahasi inda bahasi ne bai rasa abubuwan yin bahasi wannan kadai mutum yana iya hada su a hadisu awqatul witr jam'an wa takhrijan ko kuma jam'an wa dirasata ka hada su kai dirasa suka ga mai rauni ka ga mai inganci ka hudo da natija suna da yawa yace to duba da wannan hadisai da muka kawo injimalan malamai sun yi sabani cikin lokacin witri amma qauluhu wanda suka ce farkon shi ake yi salasatu awjihin huska uku ne asahu ha shine mafi inganci mafi shahara shine magana jumhurin malamai annahu yulqulu faragihi cewa lokacin witri kawai yana shiga ne daga mutun ya gama sallar lisha duk dai ne ya sallaci lisha tsakanin lisha yayi sallar nafila ko bai yi ba kawai dai witri ta shiga duk ɗaya ne yayi witri da raka'a ɗaya ko sama da raka'a ɗaya idan yayi wuturi kahin ya aika sallar lisha wannan shine bai wuturin shi bai ba har abada sallar lisha tashi ta karan kanshi koda lokacin ta ya shigo yace duk dai ne yayi da gangan ko da mantuwa ko yayi yana zatan cewa yayi sallar lisha ko yana zatan cewa ya halitta duka dai wannan halat kin duka gaba ɗaya da ya zano mutun yayi aikin banza matukar yayi wuturi bai yi lisha ba ko da sani ko da rishin sani ko da mantuwa ko yana tunanin shakkun cewa ko nayi lisha ko ban yi ba kawai wuturi ba tayi ba kana da tabbas din kai lisha tayi yace wa kaza law sallal isha'a da a ce yayi sallar lisha yake zatan cewa yana da tsarki sannan kuma yayi hadasi sai yayi arwalla yayi wuturi fa bana hadasu fil isha'i sai hadasin shi ya bayyana kahin lisha to wuturin shi ya baci na biyu yana shiga daga lokacin lisha ya shigo tare suke shiga magana ta harko kenan da an gama lisha lokacin shi ya shigo magana ta biyu kuma cewa tare suke shigowa lokacin wuturi da lokacin lisha tare suke shigowa wa alahu an yusallihu yana da dama ya sallaci wuturi kahin kenan su masu wannan ra'ayin yana da dama ya sallaci wuturi kahin yayi sallar lisha duk ɗaya ne da gangan ko da mantuwa ra'ayi na uku in autara bi raka'a fala budda an yastaqbilahu an yasbiqahu nafilun idan zai yi wuturi da raka'a daya to ba makawa ma'ana daya ce talintal zai yi tai sallame kamar yadda muke a malikiya to dole sai ya kasance nafila ta gabace ta idan ya saba to yayi tadawi ne da sabani idan ya wuturi sama da raka'a daya idan uku ce ya hada guri daya yayi ko biyar ce ya hada guri idan duka ya tabbata mun gani can baya to wannan shi in yayi kawai tayi al-imam al-marginani Allah mashi rahama yake cewa wa zai tuna mana wane ne al-imam al-marginani malamin mai ta'alimi rahimahullahu ta'ala shi yake da littafin al-hidayah babban littafi ne na malaman hanafiya suna ji da shi a cikin fiqhun hanafiya wanda har al-imam wannan al-imam mai umdatul qari badruddin al-aini yayi mishi wannan sharhi yayi mishi sharhi البناية سامش سنة البناية شرح الهداية يكي تيو أول وقته بعد الإشاء فرق اللوكة تنشي شيني باين صلى الليشاء يكي وهذا قوله ما وانا إتتي مغانا السو أما عند أبي حنيفة أما أوجان حنيفة فأول وقته ما فرق اللوكة تنشي إذا قاب الشفق وإذن شفقيا بچي كوي لوكة تنشي إشاء وانا ياشي قد وانا دا صلى الوتري yace waqtuhuma wahid lokacin su duka ɗaya ne dan saboda lokacin wuturi wa farilla ce akan kadaicin ta ita daya amila inda huwa inda hu sunna amma a wajen wasu kuma sunna ce saboda kan manta cewa dan hanafiya ne shi yasa yake cewa wuturi farilla ce yace wa samaratul khilafi sabanin amfanin sabanin dan wani zai ga cewa duka meye ma abun wannan sabanin to malamai sun ka sabani suna ka samaratul khilaf menene amfanin sabanin yace fima idza salla al-isha'a bighayr tahara idan mutum misali yayi salla ba tare da tahara in ka dauka cewa tare lokacin su yake shiga da kai abubuwan da zasu biyo baya a fiqhanci in ka dauka cewa lisha take rigaya sannan wuturi ta shigo daga hay an sallaci lisha lokacin wuturi ke shiga akwai hukunce da zai shigo yake ciki yace idan mutum yayi sallar lisha ba tare da tsarki ba sannan sai yayi arwalla kuma yayi wuturi sannan sai ya san cewa ashe lisha kin nan da hadisi yayi ta to wannan zai sake ishaqin shi ba zai sake wuturi ba a wajen su wanda suka faɗi wannan magana sabanin Abu Yusuf da Abu Hanifa kuma wannan ita ce maganar Malik da Ahmad dan saboda kayi ta a cikin lokacin ta ga ra'ayin masu cewa tare suke shiga da lisha wanda ku suka tai kan cewa ba tare suke hay an yi lisha ne lokacin ta ya shiga to kenan wannan abin da zai nuna cewa wannan wuturin da kai bata yi ba yace huwa anna tartiba shartun baina farad alwaqti dan saboda jerantawa farilla ne tsakanin lokaci farilla ne saboda azhar da al'asr ai bakai ba azhar bakai bakai al'asr bakai azhar ba to wuturi wazan shi wajibi ce an hanafiya kenan baka dauko ta baka yi ta gabanin lisha ka kai ta gurin da bana ta wata farilla ta riga wata farilla su da sun dauke ta a matsayin farilla ne a cikin mukhtasarna al-imam ad-dawawi ce waqtul witri waqtul isha lokacin wuturi shine lokacin lisha duk wanda ya sallace ta cikin farkon lokaci ko ƙarshen lokaci ya bada ta ba ramuwa bace yace amma ƙarshen lokaci ya gabata a cikin baban da ke gabanin wannan kyarara an kawo ijma'i ibn al-munzir ya ka ijma'in malamai cewa shine daga sallar lisha zuwa hutawwa al-fajr shine lokacin wuturi kenan ƙarshen shi wannan shi ijma'i ma ibn al-munzir ya hikaito a cikin al-ausat sannan ya hikato daga magabata cewa lokacin ta yana jayuwa har zuwa sallar asuba wasu jama'a kuma suka ce daga hutuwa alfajir wanda shi wannan bayanin shi ya gabata yace wastadalla man ra'a bi jawazil witr ba'da subhi wanda suke ganin cewa ya halitta bayan kai sallar asuba ma in ka tuna ba kai witri ba kai ta sun yi hujja da hadisin abi sa'idin al-khudri yace man nama an witrin fali salli iza asbaha duk wanda ya barci game da witrin shi yayi witrin shi in ya asuba tayi wanda tirmizi ya hudo shi rahimahullahu ta'ala albani ya saha shi sahihin hadisi ne a wata ruwa yake cewa man nama an al-witr aw nasihu fali salli iza zakarahu wa iza staiqaza da ya tuna yayi shi kenan koda wannan sahiya tayi tirmizi amma yace wal awwalu asah magana farko ita ce mafi inganci cewa tana tsayawa daga hutawa al-fajr kaga wannan anan ne dukan su sahihai ne mun gani anan ne anhwani da sanin al-asahul asah zai inga zai anhwani sanin cikin sahihan ma wanne yayi kaga tirmizi ya kawo shi da karan kan shi amma kuma sai yace hadisin farko shi yayi inganci kenan shi za a yake da shi cewa lokacin ta yana tsayawa ne bakin al-fajr daga al-fajr ya huto shikenan shine har wannan ya hikaito ibn al-munzir ya hikaito ijma'in malamai a cikin muwadda daga ibn abbas yake cewa na malailatun su mastaqa yayi barci wannan dare sannan ya tashi yace ma dan shi unzur ma sana annas leqa mutane mai sai aka aikata ya kasance idan shi ya tahi ne lokacin ya makabci sai wannan baran ya shiga ya komo yace duk har an huto daga sallar asuba ai sai ya tashi yayi wutrin shi sannan yayi sallar asuba ibnu abbas bayan ya makabce suka yi haka da shi da barin shi a cikin shi akwai hadisin ubada yake cewa kana ya ummu qauman yana ma mutane limanci fa kharaja yawman watara ne huto zuwa ga sallar asuba mai iqama liman ya tare ladan ya tare kiran sallah ya kyalar da shi yayi wutri sannan yayi iqama liman da ladan da ya kyale da shi yayi wutri sannan kuma sai ya tashi aka yi iqama sallah a matsayin shi na liman a cikin shi akwai Malik balagahu an ibn Abbas a cikin muwadda dai Malik yace labari ya iso mishi daga ibn Abbas da Ubada da Qasim ibn Muhammad da Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a yace inni la utir wa ana asma'u liqama bisubhi ni ina wutri na ko ina jin sun ta da iqama asuba yace ko kuma bayan al-fajr ma amar waycin yayi shakku wannan wanda yayi barci game da ita ne sai malam yake cewa wa alamu anna al-bukhari zakara fi hadhal bab al-ahadith as-salasa salifa mu sani cewa Imam al-Bukhari ya ambata cikin wannan baban hadisi guda uku nan da suka gabata sun tattaro dukkan lokutan abun nan wutri mutabiqatul lima bawalahu sun dace da baban da ya kulla al-Imam al-Bukhari yace dan saboda hadisin Abu Huraira yana hukuntar mana da cewa awailul layl qabla an-nawmi farkon dare yake fara wutri kafin a shiga barci da yake cewa da hadisi ya yusalli min al-layl masana masala wa yutiru bi raka'a majmu'ul layl cikin dare duka ake fadi kuma karshen ta yace intihau wutruhu ila sahari karshen wutrin shi zuwa karshen dare al-Imam al-Muhallab yake cewa laysa lil-wutr waqtun mu'aqqatun la yajuzu ghayruhu wutri bata da wani lokaci wanda yake banda bai halitta ayi wani ayi ta agunin da ba shi ba yace dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutri cikin kowane dare kamar yadda Aisha ta fada min kullul layl kad autara annabi sallallahu alaihi wasallam tahau wutruhu ila sahari cikin ko dare kowanne harkon shi da tsakiyar shi da karshen shi da kaza'in shi kowanne lokaci da ya samu dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wutri wannan kuma shine yake nuna mana lokacin wutri wanda yake zababbe sai babe na uku ne ko babe na uku da muka so mu babe na uku al-Imam al-Bukhari ke cewa rahimahullahu ta'ala babu iqazun nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu bil witri baban dake bayanin tadawar annabi sallallahu alaihi wasallam iyalan shi ga sallar witri hadisi na 997 al-Imam ke cewa haddathana musaddad qala haddathana yahya qala haddathana hisham qala haddathani abi ana aisha qala take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ni kuma ina barci mu'taratun ala firashihi ina mai kishingi ina mai bujire a busashin hudashi ma'ana tana kwance gicce haka ta gitta haka a shin hudashi ba kwanci ne haka ba ina gicciye a busashin hudashi fa iza arada an yutira ay kazani fa autartu idan yayi niyyar wutri sai ya tada ni sai in yi wutri Al-Imam Ibn al-Mulakin al-Hafiz rahimahullahu ta'ala yake cewa amma hukumul babi wa huwa iqazur rajul ahlahu lil-witri amma hukuncin baban shine mutun ya tada iyalan shi ga witri fa huwa mutabiqul lima turjima lahu yace ya dace da abinda aka yi babe da shi wa huwa imtisalin bi qawli rabbi jalla wa ala kwatamta umarnin Allah ne yake cewa wa amur ahlaka bi salati wasbir alaiha Allah yana cewa ka umarni iyalanka da sallah kuma ku dau hakuri akan ta shi yasa annabi yake dabbaka wannan aikin dama mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine harkun mai cika umarnin Allah yake tada iyalan shi gabaki daya su yi wannan su rika yi sallah mun gani cikin wani hadisi har Fatima ya je da Aliyu ya kwankwasa musu gida su tashi su yi sallah wa fihi daga ciki as-salatu ala al-firashi akwai sallah a busashin huda ana iya yin sallah a busashin huda ya halitta yin hakana ko matalaci yace wa tanbihun na'im li salati idza khifa alayhi khuruj al-waqt da kuma fadakar da mai yin barci ga sallah idan an jiye mishi tsoron hutar lokaci in an ji tsoron hutar lokaci sai a tada shi qurtubi yake cewa la yubidu an yuqala bay nisa a ce inna zalika wajibu salatul wajiba wannan wajibi ne ga sallah wadda take wajibi da yace dan saboda mai barci ma'ana in sallar wajibi ce to wajibi ne ka tada shi saboda mala ya tumul wajibi illa bi fa huwa wajib li anna an-na'im illa may kun mukallafan fi hali nawmihi amma mala ya tumul wajibi illa bi hi fa huwa wajib da kai kaidi ba a sake yake ba mamun usul fiqh ba a sake yake ba mala ya tumul wajibi illa bi fa huwa wajib ana had mafi yawanci in ba zurfafa dirasa sa akai ba mutun zai riki mas'alar kawai ya tamke tana nin yayi riko da ƙarfi da sharadan ta guda wajen nawa da malamai suka sa dan suka ce in ma la ya tumul wajibi illa bi katarije ne ma na karanta shi a mustasfa na al-imam al-ghazali ma la ya tumul wajibi illa bi fa huwa wajib zakka sharadin ta sai da nisabi kenan wajibi ne kowa ya je ya nemo nisabi dan ya bada zakka in dai aka bar shi a idlaqan kowa to wajibi ne ko bai da hali ya tashi ya nemo dukiyar da haita kai zakka dan ya bada zakka kenan ba wanda yake kalkashin daukin shi ba yace lakin manuhu sari'uz zawal fa huwa kal gafil yace dan sai dai yace wa illa may kun mukallafan fi hal nawmi yace didda ma shi mai barcin a cikin barcin shi ai ba mukallafi bane to amma kai kin wajibi ne ka tada shi lakin bani uhu sari'uz zawal sai dai man dan saboda ma ne ikin nashi gushewa yake ba irin na mahaukaci bane tarare wanda shi har kullun ma ne ikin nashi da'imun wa qa'imun ma au ma ne ikin kullun yana tare da shi amma shi mai barci ma ne ikin shi mai kauciya ne da ka daddaba shi ya tashi ma ne ikin ya huce kenan sai ka kawar mishi da ma ne ikin dan ya shiga cikin lokacin sallah baka ce ba a tunda yana barci ai ba mukallafi bane in kyale shi kawai barcin shi yace fa huwa kal gafir kamar rabkananne ne shi ma rabkananne wanda ya manta kuna tahiyya cikin mota ya manta ma bai yi ba sallar azhar baka ce bai tunda ya manta ai ba haƙin shi bane in tuna mishi a wajibi ne kai da kake tuna ka tuna mishi dan he da tunawa zai yi shine malatin mul wajibi wallahi fa huwa wajib wala shakka annahu yajibu tanbihul gabi yace babu shakka wajibi ne mutun ya tuna ma wanda ya rabkana wannan yana cikin al-mufhim na al-imam al-qurtubi babban malamin malikiya ba mai tafsiri ba yace wa fihi a cike itiradul mar'a mace tana iya bijarwa tsaka gaban mai sallah wannan ya gabata a gurin shi a can baya wa fihi a cike ta'kidul wutr akwai karfafa sha'anin wutri da kuma umarni da ita da muwazaba da nacewa akan ta hatta cikin haƙin mata ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam tada ta yake duk tana barci inda a ce daidai take da wata nafil filu mutlaka baya tada ta bar daga barci wa fihi al-wutr akhirul layl cikin shi kuma mun fahimci cewa wutri ana so ya kasance karshen dare kaga sai karshen dare annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yaji tsoran lokaci zai barka sai ya tada ta nan gurin da al-imam yake cewa al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa ai kazani fa autartu sai tada ni sai in yi wutri aisha da take cewa fa kumtu tanai wutri yace wastadalla bi al-istibab ja'al al-wutr akhir al-malamai sun dauke shi akan shine yana nuni akan mustahabbancin wutri ana so ya kasance karshen dare duk ɗaya ne ga wanda zai tahajjudi ko kuma wanda bai yi tahajjudi ba kuma gurin shi kamar yadda ya gabata idan mutun ya tabbatar da cewa zai iya tashi kuma an yi hujja da shi akan cewa wajibi ne yin wutri ga annabi alayhi salatu wassalam ga wanda suka shiga cewa wutri wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hujjar su bai barta ba tana cikin barci sai da ya tada ta kyale ta lokacin tahajjudi ya kyale ta amma da wutri ta zo sai tada ta amma nan to kiyo la yazamu min zalikal wujub duka wannan ba sununi akan wajibci ibn hajar yace na'am yadullu ala ta'kulul amru witr wa annahu farq bainahu min an-nawafil al-layliya abinda dai zai mana nuni da bambanci tsakanin karhin witri da sauran nafilu na dare a ciki kuma akwai mustahabbancin tada mai barci dan ya riski sallah wannan ba wai sai sallar farilla ba ko kuma in an ji tsoron hutar lokaci yace bari dan ya samu jami'i ma ana iya tada shi wa idraku awwal lokaci kuma dan ya samu farkon lokaci ma da ma wani wannan da abubuwan da suke cikin mustahabbai ne bai yace bai bar shi ta barcin shi har ahal lokacin wannan lokacin sallah mun ga mata ai ba zuwa misali jami'i suke ba ta asuba to bai yace ba matar shi bare barta ta yi barcin ta yi gab da hutawa rana tunda su sallar sa lokacin da ya tashi ya tada ta da wuri dan ta samu farala farkon lokaci yace wala yubidu an yuqulu annahu wajibun wajibun mandubun fil mandub li anna na'im wa illam yakun mukallafa magana dai da can mun yi ta a cikin duwan da yake karanta abun nan na ibn al-mulki yana daga cikin masharibin fatahul bari yana daga cikin masharibin shi at-tawdih shi yasa wasu manganin da dama na ibn hajar ba sai mun kasa ba dan mun kasa a wajen malamin shi inda can shi ya doko Allah mishi rahama malamin shi ne kuma yana yawan abun nan dokowa daga wajen shi da sharhi na abun nan sharhuka da dama darira wanda ya hada al-imam rahimahullahu ta'ala sai na babe na biyar ko na hudu kai na hudu babe na hudu al-imam al-bukhari yace babu li yaj'alu akhir salatihi witran baban dake bayanin mutun ya sanya li yaj'al ya sanya karshen wutirin shi da wannan shine karshen sallar shi kai shine wutiri hadisi na 998 al-imam yake cewa haddathana musaddad qala haddathana ya haybun sa'id an ubaydullah haddathani nafi an abdullah an annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhir salatikum bil layl witran ku sanya karshen sallar ku da dare ta kasance ita ce wutiri wannan hadisin al-imam yake cewa al-imam muslim ya huddo shi kuma yana nuni akan cewa wutiri ana so a bar shi karshen dare malamai sun yi sabani gami da wanda yayi wutiri sannan ya tashi yayi tahajjudi shin zai ƙara yin wata wutiri ya maimaita ta dan sabadda annabi ya ce ij'alu akhir salatikum bil layl witran ku sanya al-sain sallar ku da dare ita ce wutiri to nan sai ibnu umar ya kasance idan wani abu ya bujuro mishi sai ya raka'a guda cikin farkon tashin shi adafa ila wutirhi sai ya raba mata zuwa ga wutirinta wanda zai warware ta yace sun mai salli masana masana sannan ya salla raka'a biyu sun mai wutir bi wahida sannan sai ya wutiri mun gane dabara da yake in yayi wutirin shi yayi sallar shi shafi'i da wutirin shi ko ya wutiri farkon dare ya kwanta gashi ai ya sanya wutirin ita ce karshen sallar shi to in ya tashi kuma zai yi tahajjudi sai yayi raka'a mai yayi sallah mai raka'a daya raka'a daya kenan ta gamu da wacce sun zama shafi'i kenan in ya ƙara a ƙarshe in yayi wata wutirin saboda hadisai ne bi masu cin karo da juna za a rasa ya ne wajen fita daga cikin sha'anin su nan an ce a sa ƙarshen sallah ƙarshe ita ce wutiri kuma can wani hadisi ya ce la witrana fil layl babu wutiri bi a cikin dare kenan in yayi haka ya huta cewa bai wutiri cikin dare ba biyu kuma ya sanya wannan kishi ta zamana karshen sallar shi ita ce wutiri asar kin shi yana cikin musannaf na ibnu abi shayba an rawaito irin wannan daga sa'ad da ibnu abbas da abdullah dan mas'ud wannan ita ce maga ra'ayin ishaqa ishaqa ibn rahuwiya kenan daga ya tashi sai ya karo mata guda daga cikin wanda suka rawaito cewa aka rawaito cewa yana shafi'i wutirin shi ya kara mata wata ta zama shafi'i Usman da Aliyu da Amr ibn Maimun da Ibn Sirin shi ma kwatankwacin haka suke yi yace wa kana ba'ifa la tara naqdul witr shine ake cewa naqdul witr warware witr kenan da kai wannan daya wacce witrin da ka kwanta da ita ka warware ta zama na ba witri ba yace amma wasu ba su ganin cewa shar'antacce ne warware witrin wannan an rawato daga Siddiq Abubakar sai yace ce amma ana fa inni anamu ala witrin ni ina barci na akan witri suna yi ba zai hana su ba saboda suna da tawilin su yace fa inista yakastu sallaita shafa'an hatta suba inna tashi zan yi tasalloli na shafi'i har zuwa asuba ba zan ƙara wata wutirin ba shi haka ya zaba an rawato irin wannan daga Ammar da Sa'ad da Ibn Abbas wasu Aisha take cewa ga wanda ke warware wutirin shi yace haza yal abu bi wutiri tace wannan dan wargi ne da wutiri ba warware wutiri bane suke wasa ne yake da wutiri athar kinta yana cikin musannab na ibnu abi shayba wa qala sha'abi sha'abi yake cewa umirna bil ibrahim wa lam umir bil naqdi lamarin addini umartan mu akai da kullewa ba warwarewa ba bazan mu warware wutiri ba wa kana la yara naqar wutir wanda suke ganin ba su gaba dacewar warware wutirin wannan akwai alqama da makahulu da naqi da hasan ita ce magana al-imam malik da auza'i yace wa sahihi min mazhab shafi'i ko tace sahihi magana daga mazhabin shafi'i da ahmad da abu sawr ibnu tin yake cewa zakar ba'du ahli al-ilmi ibnu tin yana cikin na harko harkon da suka yi sharhin Bukhari amma ya bace babu shi Ibn al-Mulakin da Ibn Hajar da Ibn Battal suna yawan hikaitawa daga gare shi saboda sharhi ne mai tsananin inganci suka ce da shi da shi da na Ibn al-Munayyir wanda sun bace da sun samu sun wadatar ma mutun game da sharhuka amma hay zamanin sun bace babu su zakara ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai sun ce anna fil hadisi dalala li qawli man qala cikin hadisin akwai dalili ga wanda yake cewa idza shafa witruhu bi raka'a sahiyan annahu yu'idu witruhu cewa idan mutun yamma witrin shi shafi'i da mantuwa to ya maimaita wannan witrin wa fil mabsudi a cikin mabsudi yake cewa wanda yayi witri sannan sai yayi zatan cewa bai yi sallah ba sai raka'a biyu to yayi witri da raka'a guda sannan ya bayyana mishi cewa yayi witri sai ya sake mata wata guda sannan yasta'niful witr li zahiril hadisi sai maimaita wata witrin saboda zahirin hadisi yace mashahurun mazhabin malik la i'adata babu maimaita wa tadbi witri kawai li sahid wancan witri nashi na harko yace li anna witr witr ma qabl dan witri tana witri ne ga abin da ke gabanin shi abin da yazo bayan shi na filfilu ba amali sahid shi wanda suka tai kan cewa al-Imam Malik yace wanda suka tai kan cewa warware witri in sun yi raka'a guda dan ai annabi ce ai tutiru lahu ma qari salla zatta zame maka witrin abin da kan riga ka sallata kai kuma kai witri kuma daga baya kace kai wani abu ya warware shi ba su da alaka babu alaka tunda wannan ba ta zama tutiru lahu ma ba adama salla ne wannan ba ma qari salla bane yace li anna al-witr witr ma qablahu wa ma ba'dahu min an-nawafil yace illa anna al-fadl fi ta'khirihi an jami'i ma tutiru kamar yake cikin al-muntaqa da at-taj wal ikhlil sharh mukhtasar na biyar ne ko yawa babu na biyar al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babul witr ala dabba baban da ke bayanin witri a bisa kan dabba hadisi na 999 al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana isma'il shine isma'il ibn abi uwais saboda cewa haddathani malik an abi bakarata ibn abi ibn abdurrahman ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab an sa'id ibn yasar annahu qala yake cewa kuntu asiru ma abdullah ibn umar bi tariqi makkah na kasance ina tahiya tare da abdullah dan umar a hanyar makkah fa qala sa'id sai sa'id yake cewa falamma khashitu subha yanda naji tsoran asuba ta riske ni nazartu sai na sabka fa autartu na yutri summa lahiqtu sannan sai na tarda shi a bisa dabba fa qala abdullah ibn umar sai na abdullah dan umar yace aina kunta ina kake saboda suna tahiya a tare da bisa raƙuman su tare kuma ya ga ya bace he daga baya ganshi yace khashitu subha fa nazartu fa autartu naji tsoran asuba ta riske ni sai na sabka na yutri fa qala abdullah sai abdullah yake ce mishi alaysa laka fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana shin cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam baka da kyakkyawan koyi ne fa qultu bala wallahi ce eh ina rantsuwa da Allah annabi ya ishe ni abin koyi qala sai ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutiru ala al-ba'iri to mun baka labari annabi ya kasance yana wutiri a bisa kan raƙumin shi kenan kaga nan ya bashi wannan sunna bai san da ita bane a matsayin shi na tabi'i sai da sahabi ya bashi labarin shi shine mai tabbas shine masu kat a cikin wannan hadisi dalalatun ala ta'kudul witr akwai dalili akan karhin witri cewa sunna ce mai karhi cewa kuma witri ana yin shi ne kafin hutawa al-fajr dai kamar yadda ya gabata da yake uswa hasana shine al-qudwa a ciki akwai istihbahat yamini bighair darura mutum yana iya rantsuwa ba tare da darura ba yana daga cikin tasarif na zance ba sai an nemi rantsuwa ba da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna kaga nan cewa bala wallahi eh da yi rantsuwa yace wa annal alima yu'allimu allam ya'lam malami ya karantar da wanda bai sani ba haƙin shi ne kaga nan ya karantar da shi wa fihi a cikin shi cewa akwai witri a bisa kan dabba da wannan al-Imam Malik ya faɗa da Sauri da Auza'i da Laysu da Shafi'i da Ahmad da Abu Sawr ya gabata cikin wannan babu ma ja'a fil witri ya inganta daga Abdullahi dan Umar cewa yana witri akan raƙumin shi kamar yadda Ibn al-Munzir ya ambata shine ma'anar abin da Bukhari ya ambata Ali ya kasance yana aikata haka Ibn Abbas Dahawi yake cewa ya ambata daga malaman Kufa la yusalli ala rahila su a wayan shi ba a sallah abu sanafila amma ce huwa khilafus sunna sabita sun saba ma sunna tabbatatta inji ibn mulakin rahimahullahu ta'ala dan saboda gashi ya tabbata ay annabi sallallahu alaihi wasallam yana ibn tin yake cewa wal afdal fi'luhu ala al-ardi ta'kudu amrihi waqtilafun nas fi wujubi wa zahu mashhurun min al-mazhab yace abinda yahi shine mutun yayi yutrin shi a kasa amma ya halitta yin shi abu san dabba shi yace abinda yasa yace aka sanar saboda an karfafa a wajen umarni da yin mutri a cikin mukhtasar yace wa yajibu an yutrul musafir ala al-ardi mukhtasar na abun na hanafiya ba namu na malikiya ba na hanafiya dan saboda al-imam akwai wannan shi kan shi al-imam mai mukhtasar yayi koyi ne da mukhtasar na ibn al-hajib dan ya mishi sharhi shi al-imam wannan wa yake da suna khalil ibn ishaq al-jundi rahimahullahu ta'ala wanda yayi mukhtasar Allah mishi rahama yayi sharhin mukhtasar na ibn al-hajib akwai kuma al-mukhtasar na malaman wa hanafiya al-mukhtasar ma laysa fi mukhtasar suna da tsari na rubutun mukhtasar takaitaccen littafi da dashi mai kankat mai gaba ɗaya da yazo yari da nashi da ba taba yin kamar shi kuma ba za a yi ba na khalil ibn ishaq yace wa yajibu an yutrul musafiru ala al-ardi ya wajaba ayi wutri mai dan bulaguro ya wutri a bisa kasa yayi sallar sauran nafila shi akan abun akan wannan kinshi bisa dabbashi an rawaito cewa idan wutri ta halato yana kwantar da dabbashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wutri yace wannan shine mafi farala wancan kuma yana bayanin halacci ne annabi sallallahu alaihi wasallam dukan annabi yayi yana tahiya bisa taguwa ko bisa raqumi ya sarke ya tsaya yayi wutri kuma ana tahiya yayi sallar shi a bisa wutrin shi a bisa raqumi wannan dan ya nuna halacci wancan kuma ya nuna cewa shi yahi yi a kasakin babu cin karo da juna ma'ana tsakanin su nan gurin da al-imam al-bukhari yake cewa babu witr ala daba az-zain ibn al-munayyir yake cewa tarjamar daba tanbihan ala anna ibn al-munayyir akwai ibn al-munayyir babban shi yake da sharhin bukhari al-hashiya ala sahih al-bukhari wanda nace ya bace da kai kuma kanan shi az-zain ibn al-munayyir shi ba a kara az-zain kanan ne az-zain ibn al-munayyir kanan mai abun nan fiqh wannan tarajimul bukhari tarajimu sahih al-bukhari ko akan tarjamomi abwab kokarin kulla alaka tsakanin babe da hadisan dake ciki akan wannan guraren dake wuya dake da wuya fahimtar mahallu shahid akan wannan yayi shi kanan nashi shi nashi akwai shi yana nan safaha 150 da wani abu yace tarjuma alaikum salam yawa munir kuskure ne ibn al-munayyir ibn al-munayyir yace tarjuma bil daba tanbihan ala Allah farqa bayna amma akwai ibn al-munir kin ma akwai ibn al-munir kin wanda yana da sharhin malamin fiqh ne shi kuma daban indai sharhin bukhari ne kawai da wannan ne yake shi kuma ibn al-munayyir ne yake yace yayi tarjuma da daba tanbihan ala Allah farqa bayna wa bayna al-ba'ir fil hukmi munura da kyau wannan malamai Allah musu rahama wani abun ba zaka ma kashi aka ba a cikin shari'i in ba sun hada ba shi yasa in mutun yana ganin cewa ya fahimci wani abu karkashin hadisai bai karanta sharhin bane kana karanta zaka ga wani abun da kai kana tunanin ka fahimta babu wata matsala ka wuce kaga wata matsala su tsakkwano ta kuma su baka warakarta nan gurin mu nura da kyau bukhari ta babul witr ala dabba babu witri akan dabba dabba a amma ce da jeki ya shiga raqumi ya shiga doki ya shiga go tarjuma ce bi shay al am alhali ko ta aka yutir alal ba'ir yana wutri abu sarakumi da kamata yi bukhari yace in dai lafazin hadisin yake kiyayewa da yace babul wutir alal ba'ir to amma sai yace babul wutir alal dabba alhali kuma lafazin hadisin yutir alal ba'ir ne me yasa az-zain ibn al-munayyir yake cewa me yiwa bukhari yana so ya nuna maka cewa babu bambanci tsakanin raqumi duk da hadisi raqumi yazo akan shi amma abun ba ke bance bane ga raqumi har sauran dabbobin sun shiga jeki ya shiga mota ta shiga jirgin sama ya shiga kaga fiqhun wannan kalkashin tarjuma ya kawo maka hukuncin da wata fatawa mu'asira kana iya samun istinbadi kalkashin ta kenan kaga dan ya nuna maka cewa abun bai takaita akan raqumi ba duk sauran abun hawa ya shiga ciki duk sauran abun hawa ya shiga ciki wala Allah al-Bukhari ashara yace tana yiwa kuma ya kasance yana mana nuni ne cewa cikin wani hanyoyi na hadisin ya zo da cewa yutiru ala dabba kamar yadda zai zo a can cikin wannan daga Nafi'u cewa yutiru ala dabbatihi ibnu Umar ya kasance yutiru ala dabbatihi yana wuturi akan dabba shi shi ya kawo shi a sake ba tare da cewa al-ba'ir ba wannan shine yasa Bukhari ya kawo wannan sai babu na shidda ko kafin na shidda akwai magana kustallani na biyar ne zama gani ko na biyar ana hudu ma ashe na mance wannan bayanan na ibnu al-munayyir dukkana al-imam irshad as-sari mun kawo shi a cikin wannan duka babu na shidda al-imam al-bukhari ke cewa babu lutur fi safari baban dake bayanin wuturi a cikin bulaguro hadisi na 1000 daidai al-imam yake cewa haddasana musa ibn isma'il haddasana juwariya ibn asma juwariya nan namiji ne yana cikin farkin shi sunan shi daya ne cikin malaman hadisi namiji ne amma sunan mace ne juwariya ibn asma inda mace ne da binti asma da an ce wannan bai san ba wannan kaida sai ya ce an yi kuskure binti asma dai an ce daga Nafi daga Ibnu Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar yana sallah cikin bulaguro ala rahilatihi akan taguwar shi haisu tawajjahat bi du wajen da ta fuskanta yaji yace yumi imaan yana nuni salatul layli sallar dare illa alfara'id kenan sallah abu sadabba nuni yake yi ba ruku'u ba sujjara sauran su ko yanzu a mota ne ka ga ba tashi zakai ba ka rika ruku'u ka rika sujjara kana ko da akwai guri ba ya yi ba balle in a ce a moto ne a moto ko imaan in a moto ne ima'in ma ba ya yi ba nunin ma ba ya yi ba je wajen nuni yin sharami dama an goye da kai ko an goye ne ma a moto ba ya yi idan ya zo ta dabbaku yace wa yutiru ala rahilatihi yana yin wuturi a bisa taguwar shi yace al-witr sunna muakkada fi safar wal hadar sunna witri sunna ce mai ƙarfi cikin bulaguro da zaman gida sunna ko bulaguro bai sare yadda ita shi yasa annabi yake yin ta a cikin bulaguro kenan nan bukhari abin da yake so nuna maka cewa duk da witri ba na farilla bace ba amma tana da ƙarfin da ita a bulaguro yin ta ake ta sha bambam da sauran nawafil sauran nafilfil sunna ce muakkada an rawaito daga ibnu umar daga ibnu abbas yake cewa su biyun suna cewa a witru fi safar sunna witri a bulaguro sunna ce radi ne akan da dahak ibn muzahim yake cewa witri dan bulaguro ba zai witri ba ta kanshi haka an rawaito kuma daga ibnu umar Allah ya rada shi yana nafila a cikin bulaguro akan dabba shi duk wajen da ta fuskanta yace to witri kuma ita ta himin babu aula yi witri tunda ita ce mai ƙarfi a cikin hadisin mun fahimci cewa nafilatu billayli fi safar yin nafila da daddare cikin bulaguro kuma ana yi a bisa dabba duk wajen da ta fuskanta nuni ne kuma za a yi kuma wuturi a bisa dabba kamar yadda ya gabata mun gani a cikin abin nan a cikin abin da ya wuce Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala Ibn Hajar yake cewa wa kadbala ga Sheikh Abu Hamid fadda'a anna Abu Hanifa infarada bi wujubil witri Abu Hamid ina ga yana nihin al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Ghazali wanda dai muka sani mai Ihya ulumuddin mai al-Mustasfa da sauran su Allah mu sharhama nan bil munasaba tunda ya ambace shi fa'ida in na ganta ina son bada ta al-Imam Abu Hamid al-Ghazali sunan shi Ahmad yana dan uwan shi Mahmud Allah mashi rahama baban shi ya kasance ba malami bane amma mutum ne na kirki salihi mai son karatu kuma mazaunin shi kullun mazaunan malamai yana takaicin da bai karatu ba da yazo wannan sana'ar zare yake yi talaka ne bai da hali amma yake tara kudi ya aje sai da zai rasu ya samu abokin shi malami yace mishi ni na kare rayuwa ta ban yi ilimi ba amma babban abin da nake fama ya huce mana takaici shine wannan ƴan yaran na biyu tunda ban yi ba su zama madadin yin nawa yace gashi ina ga da wuya zan tashi daga rishin lahiya na baka su amana ga wannan dukiyar tawa ka ciyatar da ita akan su nemi ilimi ka ciyatar da ita akan su nemi ilimi ba ruwana akan wani abu na duniya kawai su nemi ilimi ko mi kakkashe kaidaidi kuma ya dabba kawai nan wasiya yayi tsaye akan su suke karatu ya tura su can ya tura su can ya tura su can ga zaliyana an shekaru kadan ya zamana ko ina an san da shi an sheda da shi a ƙarshe ya cika duniya da ilimin da ba misalan musannafat din shi sun hi 200 kuma 100 shekara ta 500 fa magabata galibi mutaqaddimu wanda sun jima da rusuwa da wuya kake gansu da yawan wallafa wallafe to amma al-Imamul Ghazali musannafat din shi akwai littafi guda musannafatul Ghazali ambatan su ne kawai yan safa 500 da ambatan littattafan nashi a usulul fiqh kadai guda uku yayi da na ɗan karaman dalibai da na tsaka tsakiya da na manya kawai abu daya ihya ulumuddin ne ya bata mishi suna aka ce dama bai yi shi ba ta gyara shi da wani tahi wanda ya cika shi da batsalitahin wannan sa'adat kimiya usaada to wannan Abu Hamir kin al-Imamul Ghazali muna mishi addu'a Allah mishi rahama da jin kai yace yayi mubalaga yayi da'awa a fiqhu ma ta hanafiya yana da al-basit yana da al-wasit yana da al-wajiz tsaka tsakiya ya sabke ma daliban hanafiya haƙin su kowanne karamin dalibi da tsaka tsakiya da manyan malamai ya sabke haƙin kowa to yayi da awacewa Abu Hanifa shi kadai yace wuturi wajibi ne daliban shi ma basu dace da shi ba da Abu Yusuf da daliban shi guda duk da cewa Ibn Shayba ya huddo Ibn Abi Shayba ya huddo daga Sa'id ibn Musayyab daga Abi Ubaida Abdullah ibn Mas'ud da Dahak abinda ke nuni cewa wajibi ne a wajen su a wajen shi da mujahir shi mujahir ci ma ya ta kan cewa wuturi wajibi ne amma bai tabbata ba ibn al-arabi ya nakalto daga asbagu daga cikin malaman malikiya shi ma suhununi ya dace da shi kan cewa wuturi wajibi ne kamar su sun fahimta ne daga maganar malik cewa man tarakahu uddiba duk wanda ya bar wuturi za a ladabtar da shi wa kana jarhu fi shahadatihi kuma malik yace yana rauni akan shahadar wanda ke barin wuturi kenan kaga wannan asbagu da sununu sun fahimci wannan magana ne wajibcin shi karkashin wannan magana ta Malik amma Malik bai tafi ba kan cewa wuturi wajibi ne kuma Abu Hamid da ya nasaba ma Abu Hanifa cewa shi kadai ya tafi cewa wuturi wajibi ne ba haka bane har cikin yana da salafa a cikin wannan sahabbai wanda suka tai akan haka duk da magana ba mai karhi bace babu na 7 al-Imam yake cewa babul qunutu qabla ruku'i wa ba'dahu baban da ke bayanin al-qunutu kafin ruku'i da bayan shi to wannan baban shine na karshe ko to ina gabarin sai mun bubbuga a kan shi ba hadisi na 1001 al-Imam yake cewa haddathana musaddad qala haddathana dole mu yi kokarin ida sai saboda nan leka ijazan naga karshen babi ne karshen kitab ne na 14 muka zo maki mu tsaya hadisin dubu sai mu idasa kitab guda gaba ɗaya zamanin mun san kitab 14 muka yi yace haddathana musaddad haddathana hammad ibn zaid ana ayub ana muhammad yake cewa qala su'ila anas an tambaye anas a kanatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qunutu cikin asuba qala na'am yace i faqila lahu suka ce mishi a wa kanata qabla ruku'i kuma yayi alqunutun ne kafin ruku'u kale yace ba da ruku'i sai bayan ruku'i kadan ne ma kenan kafin ruku'in yayi da yawa bayan shi kadan hadisin nan ya kawo ki cikin wajen gurare 18 al-Imam al-Bukhari hadisi na 2002 al-Imam yake cewa haddathana musaddad qala haddathana abdul wahid qala haddathana asim qala sa'altu anas ibn malik anil qunuti na tambaye anas dan malik gami da al-qunuti fa qala sai yace qad kana al-qunutu al-qunuti ya kasance qulu sai yace qabla ruku'u aw ba'da kafin ruku'u ko bayan shi qala sai yace qabla hu gabanin shi sai yace fa inna fulana akhbarani anka wana ya bani labari da gare ka cewa ka ci ba'da ruku'u bayan ruku'u annabi yake kale ce kaza ba yayi kuskure dan al-kazib shine al-ikhbaru bi khilafil waqi ba da labari sabanin abin da yake yadda labari yadda yake inda gangan ne ta zama ƙarya wanda muka sani in kuma ba da gangan bane a kira ta kuskure kawai shi yasa Aisha ma diyawa take cewa an ce mata sahabi wana ya ce kaza ya tace kaza ba wanda bai gane bai ga cewa ba ihtirami babban mutallati ya ce kaza ba dafa tana nihin yayi kuskure al-kazbu bi ma'ana halugawi take ne yayi kuskure inna ma qanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i shaharan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al-qunutu bayan ruku'u wata guda bayan ruku'u wata guda urahu ina ganin ya kana ba asal qauman ya aika wasu mutane ne qalu lahum al-qurra ana ce musu makaranta daga cikin sahabbai zuha 70 rajulan yace 70 da wani abu ila qawmin al-mushrikina zuwa ga wasu mutane cikin mushrikai su karantar da su musu wa'azi duna ulaika koma bayan wa'ani ce kana bainahum wa bain rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alƙawali na rishin yaki sai suka kashe wannan makaranta fakanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaharan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut wata guda ya du'u alaihi yana musu muguwa addu'a wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zahin kisan wannan makaranta ne maharadatan qur'ani a lokacin kadan suke ma maharadata cikin sahabbai kadan ne ya zabo su wajen guda 70 ya tura kuma da alƙawali ba yaki tsakanin mu gaba ɗaya suka yanka su suka kashe suka ci amana wanda wannan ya faru ga shi yasa annabi ta wata guda yana musu muguwa addu'a yana musu muguwa addu'a Abdullahi dan Fodiyo ma Usman dan Fodiyo ma ta faru gare su sarakan da suke wannan da su yace cikin azumi suka tarda su suka je cikin masallatai sababin yakin tunda shi ba shi ya tsakono yaki ba suna zaman su suke musu ta'addanci sarakai suna ganin cewa zai kashe musu suna suka tura suna cikin azumi a masallaci suka kama makaranta maharadata zaratan maharadata wajen 200 suka ma yankan rago wanda yana ji da su suna yan gaba gaba wannan shi hargitsa shi ya tashi yace to kawai mu tashi mu jihadi mu kare kanmu suka kama qur'annin suna tabalo da su a titi suna cewa ko abinda kuke mana wannan yazo in kun isa ko abinda kuka mana alƙawali in gaske ne yazo amma sai Allah madaukin sarki ya sa Usman dan Fodiyo ya ci nasara akan su hadisi na 3000 su ma guzawa ne ma akhbarana Ahmad ibn Yunus qala ce haddathana Za'ida an Taymi an Abi Mijlas an Anas yake cewa kanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam shaharan annabi yayi alqunut wata guda yad'u ala ra'il wa zakwan yana amuguwa addu'a ga kabilar ra'il da zakwan wanda suka mashi wancan ta'adi hadisi na 4000 al-imam yake cewa haddathana Musaddad haddathana Isma'il qala haddathana Khalid an Abi Kilaba an Anas yace kana alqunut fil maghrib wal fajr alqunut ya kasance cikin magriba ne da kuma sallar asuba wannan hadisai sune al-imam al-bukhari ya kawo cikin sha'anin alqunut bai haƙi ya rawaito daga khalifofi guda biyar amma kafin mu shiga ma ciki dan abin da zamu bayani mu san cewa alqunut tana daga cikin sallar asuba ko ba sallar asuba ne cikin mas'alolin da sabani ba karami ba akai magabata halatta tausin yi akan ta ba mas'ala bace ta bid'a da sunna mas'ala ce ta sabani na fiqhun malamai sahabbai kansu sun yi sabani tsakanin su daga masu ganin ai ga su dai hadisan su ne babbar shaida da muke gani wasu sun tabbatar wasu sun kore zan mu ga maganganun su bai haƙi ya rawaito daga khalifofi guda biyar ga baki ɗayan su Abubakar Umar Usman Aliyu alqunut fihi aidan cewa suna yin alqunut suma wa ajabani yace magana Qurdubi ta burge ni a cikin sharhin Mukhtasar Muslim wanda ya tabbata daga Annabi alayhi salatu wasalam cikin alqunut yace wannan hadisin an hudo shi da sanadi daga Darqutni ne sanadi kyakkyawa Malik ya dace da shi sai dai a wayan shi ya qunut qabla ruku' yana alqunut kahin ruku'u yace li yudrika almutaakhiru raka'a hikimar shine dan saboda wanda yayi jinkiri makararre ya samu raka'a ta karshe Ibn al-Munzir haka ya hikaito daga Usman wa Abdul Muhallab tafaqquhan mai Muhallab yace wannan zirhin fiqhu ne wa inda na ba'a da wace amma mu a wajen malaman Shafi'iyya bayan awtiri bayan ruku'u ake yi hakanan Hassan ibn Abi Layla ya faɗa Abu Hanifa ya saba da Ahmad suka ce la qunuta fi subhi asuba kwata kwata ba'in alqunut cikin ta su guda biyun wannan an rawaito daga Umar da Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Ibn Abbas da Abi Darda da Ibn Zubair Qatada yake cewa da Ibrahim lam yaqunut Abubakar wala Umar hatta madaya Abubakar da Umar ba wanda ya taba yin alqunut har suka bar duniya magana cikin asuba ake yi Mu'annab ibn Umar daga Ibn Umar yake cewa alqunut fil fajr bid'a alqunut cikin fajar bid'a ce wannan kamar na faɗa kan mu doki magana shi ke cewa bid'a ce tunda mun ga wasu daga cikin sahabbai sun yi sabani wasu suna yi wasu basu yi amma gashi can baya da dai sabanin ake ta ambato shi bai hakika na magana tashi daga Tawus an kawo irin wannan haka Laysu da Yahya al-Ansari da Yahya ibn al-Andalusi yake faɗa Abu Umar ibn Abdul Bar ya faɗa cikin al-Istizkar sharhin mu wanda yake cewa in kurta idan kace karsa bata fi sahihi summa tarakahu ya tabbata cikin Bukhari sannan kuma annabi ya aka ce bari yayi kurta sai in ce maka al-muradu tarku du'a ila ulaiikal kuffar aya cikin hadisin can cikin hadisan da muke karanta mun ji an ce yana addu'a kan ri'il wa zakwan summa taraka sannan sai ya bari Ibn Abdul Bar tunda suna yan goyen bayan witri malikiya ne yin wannan me take alqunut bayan asuba sai yace idan kace mini ga ya tabbata a cikin Bukhari cewa sannan annabi ya bari yace sai in ce maka ya bari yin muguwa addu'a ake yi cikin alqunut ba wai ya bar alqunutin gaba ɗaya ba yace wal'anhum anna Allah yace la annahu taraka alqunut yace ba wai yana nihin ya bar alqunutin ba jam'an bainal ahadisi dan mu hada kan tsakanin hadisa sai mai ta'liki shaukani gashi ya kawo ce ka sani cewa sabani a wajen malamai cikin sha'anin alqunutu sabani ne wanda yake ba karami ba gashi ya kawo shi amma ban mu da lokacin da zan mu kawo shi yana da muhimmanci ko sosai yace amma fil nazila amma cikin wata alloba ta sabko idan musiba ta sabko ana son yayi alqunutu cikin dukkan salloli gabaki daya muwafaqa da al-Imam Sauri wannan cikin nawazir kenan wasu musibu da zasu zo cikin kowace salloli ana so ba hay asbab yazo cikin sharhin malamin Muqarrabuddin yake cewa ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani cikin qunutu daga Abu Hanifa yake cewa wajibi ne ma a cikin al-Mabsuud aka ce sunna ne shine mazhabin Shafi'i da jama'a shi ibara ta Ibn Tini cewa al-qunutu mustahabi ne ba sunna bane yace duk wanda ya bar shi ba zai yi sujjada tarabkanuwa ba suhunu ne yake cewa sunna ne amma zai yi sujjada idan ya bar shi qiyasi akan sahahu haka Hassan yake cewa yace Ali ibn Ziyad yake cewa man taraka duk wanda ya bar shi qunuta da gangan sallar shi ta baci kenan kaga shi ya kai shi matsayin wajibi ma wannan ibara ce ta Ibn Rushd yake cewa al-qunutu cikin asuba a wajen Malik mustahabi ne daga Shafi'i kuma yace sunna ne Abu Hanifa yake cewa la yuzu fi bi halitta bayin al-qunutu jikin shi cewa al-qunutu gurin shi kawai shine wutri in ji Hanifa Abu Hanifa wasu mutane suka ce gaba ɗaya ma babu al-qunutu sai cikin Ramadan wasu suka ce sai cikin goman shi na ƙarshe 15 na ƙarshe wasu suka ce sai cikin 15 na farko duka wannan maganganu ne duka ga masadir in sanan bidayatul mujtahid al-majmu da al-muguni da ikhtilaful hadis da al-muntaqa da al-mubasud bada'us sana'i al-baharur ra'iq al-akhbarul ilmiya duka wanda suka kawo wannan maganganun da bazan mu kawo su ba wanda aka hikaito cewa al-qunutu ana yin shi ne kafin ruku'u akwai Umar da Aliyu da Ibn Mas'ud da Abu Musa ga dogon bayani nan dai cikin mudawwana yake cewa al-qunutu fi zubi qabla ruku'i wa ba'dahu wasi al-qunutu cikin asuba bayan ruku'u da kafin ruku'u duka yayi babu matsala amma abinda Malik yahi so cikin karan kanshi duk da yace ya halitta gabanin shi ko bayan amma shi yace abinda ya burge shi kafin ruku'u kuma shine mai kyau a wajen shi kamar yadda zo cikin mudawwana mujallal na dai safa ta 100 daidai Tabari ya kawo daga yace hujja malam hujja ne ga malaman Kufa da bayanai da dama da malamai suke kawo akan al-qunutu zan mu takaita akan wannan da dama bayanan al-muhallab yake cewa walami hufasan annabi ba kaito ba hardato ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci gaba da al-qunutu cikin magariba bari ya bar shi wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an hikaito shi daga malamai da dama cewa na magariba annabi barin shi yayi sai dai an rawato daga Abubakar Siddiq cewa yana addu'a a cikin ta ukun magariba bayan ya gama karatun al-Qur'ani yace rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Shafi'i ya so ayi haka a wajen musiba in ta sabko Malik yake cewa laysa fi'lu indana ala haza wannan aikin a wajen mu ba haka yake ba ya zo ne mutane ce suna sun doko shi ne cewa annabi yana la'anta kahure cikin al-qunutin shi ta wutri cikin Ramadan a cikin mudawwana yace laysa al-amalu ala al-qunuti bil anil kafara fi Ramadan isine ma kahurai cikin Ramadan ba a aiki akan shi annabi yayi shi ne akan wani abu da ya faru kuma sai ya bar haka yazo cikin mudawwana Ibn Nafi yake cewa kanu yal'anuna al-kafara sunna ta gabata magabata suna tsine ma kahure cikin Ramadan hayya huta a ƙarshe kamar yanzu Isra'il abinda ake ciki ana iya dauka cikin Ramadan wannan na ƙarshe ayi ta mata tsinuwa musulmai ɗan uwa kawai jin ƙarhin juna ne basu jin cewa abin ya shahe mu ɗan uwan mu ne kawai kowa kan shi sani wallahi yadda Allah madaukin sarki yake karbawa da a ce malamai tashi suka yi musulmai gaba ɗaya suke mata muguwar addu'a kaɗai tahi su makamai amma aka tashi da muguwar addu'a kaɗai ta wadace su ato amma ina kowa kwancin shi yake kawai barcin shi yake kamar bai san ba ma abin da yake gudana da killatul wa'i a wajen musulmi rishin wayewa wani bai ma san ba duniya ina ma ake ciki bai ma san me ake wace wayana ake toya ba alaikum salam
ya kwanta da baya barci ya ishe shi yana kasashin zai yi sanafi yaya zai yi
kawai yana iya yi ba sai ya maimaita wuturin ba yayi na filfilin shi ba sai ya maimaita wuturin ba yawa nan gurin da yake cewa kanatan nabi sallallahu alaihi wasallam shaharan yadu ala ri'il wa zakwan annabi yayi qunutu wata guda akan ri'il da zakwan da hawu yayi ruko da shi cewa annama gariba an shahe shi dan saboda an yi ba'a kan cewa wuturi cikin abin nan an shahe shi kamar yadda ya kawo sai takmila al-imam ibn al-arabi babban malamin malikiya mai ahkamul qur'an rahimahullahu ta'ala ya hikaito cewa al-qunuti yazo yana zawwa mu sani cewa lafazin al-qunuti yana zawwa da ma'anoni guda 10 duk wanda ya cakuɗa su shine zai samu ikhtilali a cikin baban yace sai malamin mu Allah mashi rahama Zainuddin al-Iraqi ya wake su a cikin wasu baitukan shi guda uku yace wa lafzul qunutu aidu ma'anihi tajid mazidan ala ashr ma'anin mardiyya du'a'un khushu'un wal ibadatu da'atun iqamatuha iqraruhu bil ubudiyya sukutun salatun wal qiyamu wa tuluhu kazaka dawamu da'atur rabihul qani yace lafazin al-qunutu kalisa ha mashi ma'anoni wanda sun hi sama da goma akwai yana zawa da ma'ana addu'a da ma'ana khushu'i da ma'ana ibada da ma'ana da'a da ma'ana tsayuwa da ma'ana tabbatarwa da ma'ana da ubudiyya da ma'ana yin shuru da ma'ana sallah da ma'ana tsayuwa da tsawon tsayuwa hakanan dawamar da'a hakanan da riba ta har abada da wannan ma'anolin al-qunuti yake zawa in an ce al-qunutu yace sai mun tantance duka darasin mu a gurguje ne muke yi da wannan bayanin na al-qunutu kada zai darasa da dama dan saboda wanda so suna tahiya akan cewa al-qunutin to wannan ma'anonin da akai ta zanawa wannan ake nihi wani al-qunutin ake nihi khatima ibn hajar yake ta istamal abwabul witri abwabul witr da muka karanto gabaki daya ya kumshi hadisi 15 marfu'ai wanda aka nasaba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su daya ne mu'allaq shine na abu hurairah wanda magani a yau mukarrar wanda an maimaita a cikin nan da ma abin da ya gabata hadisi 8 ne hadisi tsantsa wanda anan kadai ake samun su a bukhari duka hadisi guda 7 ne wanda muslim duka ya dace da bukhari ya jin huddo su kuma a cikin su akwai asar guda 3 masulai wanda al-imamu bukhari ya huddo wannan shine tarhisin abin da yazo cikin nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara ina so cikin tasjilin mu raba wannan abin gaki aha a gaugauce aha yawa wanda suka rubuta sunan su a sanadi na hadisi 1000 mun sa hadisi 1000 da 1004 ne muka gani amma yar ziyada wannan da take kari dan an barta bata da matsala a gaba insha Allah za ta shigo kalkashi sanadin hadisi 1000 ka wannan rubuta Allah madaukin sarki ya amfanar da mu su kuma sanya mu albarka cikin su ya hada mu da wanda sanadin ya gamo mu da su a cikin daru karamati Rabi'u Alhaji Usman Rabi'u Alhaji Usman wanda ya san wani bai zo ba kawai amsa ya ji mishi Nafisa Sani Ahmad bai kamusa can baya yawa Lawisa Malam Salisu Fatima Abdul Malik yawa Ibrahim Hussein Ibrahim Hussein a ji mishi ne Lawali Yahuza yawa Abdul Malik Habibu Sani Zulkifil Mamman Magaji Naziru Abubakar Bukhari Rabi'u yawa Hassan Mutaru Malam Sili Ishaq Sham'un yawa Abubakar Ya'u Minau bai zo shi ma ajin sai Ibrahim Inusa yawa Usman Mati Mutaru Badamasi Abdurraqib Abdulaziz Muhammad Lawan Malam Adam yawa to wanda suka rubuto su ne baki ne wanda kuma ba su rubuto yau ne suka zo in mun huta insha Allah ga na cika komai kawai sai su leka mu rubuta musu insha Allah eh rana to ka rubuta to ba matsala an mun tashi sai a abin mantuwa ce kai